أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باين هكا وما سعلم ونكسدنا نيسا نعمك سلم أن تأتين المسلم شيرتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله موسى كده واشيك بدعونا كراتو نا بسر لتاب شرينية نا الإمام أبو زيد عبد الرحمن بن أبي سعيد الفازازي رحمه الله تعالى واندكما أيوزا متاشي منا نأشكن حرفين فرقشين حرف الهمزة واند منس دي ربين حرفين واند أيوزا مدولا واند منكس واند زا متاشي دي اندي كيشي وأحب النبي الهاشمي محمد أجل الورى ذاتا وأسلم ومحتدا وأطيبهم نفسا وأطولهم يدا أذاب له الرحمن نشأ ومولدا فما زال ممن خالف الحق يبرأ. واند الإمام الفازازي رحمه الله تعالى كيشي أحب النبي الهاشمي يتشي إنا سن النبي شيني أحب النبي إنا سن النبي صلى الله عليه وسلم الهاشمي بهاشمي wato shine ko daga cikin wanda ake jingina ko zo ga Hashim bin Abd Manafin ko kamar yanda yake fadar kansa cikin hadisi was dafani min bani Hashim dinan to shine al Hashimi wanda yake ba Hashimi Muhammada shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda yake ajallal wara shine manzo Allah dinan sallallahu alaihi wasallama Muhammadu shine mafi girman talikai zatan a wajen hakikanin zatin sa wa aslan da kuma asali wato shine iyayi wa mahtida da kuma asali na gari wanda yake shine wanda yake kowa girman gari da girman asali na iyaye to shine yake rufin ina son wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ajallal wara mafi girman talikai zatan a wajen hakikanin zatin sa wa aslan da kuma iyaye sune asali din wa mahtida da kuma asali na gari wanda yake shine mafi girma kowa a kaga na Imam Al-Fazazi yana tabbatar da cewa yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku wanda su bayan Allah na kwarewa wanda Allah ya arziki da ma haka suke suna furtawa tun daga baki har zuciyarsu suna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawa amma wani kaga wanda yake haka Allah ya shi kuma sai ka ji ma ana ce maka shi duk Qur'ani ma shi bai ga inda Allah ya ce ya so manzo Allah ba wallahi a'udhu billahi sallallahu alaihi wasallam wani Qur'ani sai mutum ya ce shi bai ga inda ba ayat ta ce a so annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi a'udhu billahi to kaga to yanzu shi sauran ma duk abubuwan da yake so wai Qur'ani ya ce ya so su ka gani misali da yake son iyayen shi Qur'ani ya ce ya so su an da ce ya girmama su ya musu biyayya ko amma an ce yasu ga kalma na so misali da sauran wadansu al'amura na shirin na rayuwa wanda yake jin yana so to ai ba inda Qur'ani ya ce yaso su to yau yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jira kaga iyayenka sai Allah ya ce ka so su sannan ka so su to balle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya ka gani kuma yanzu misali duk irin ayan nan da Allah fa dauki yake fada cewa qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين yanzu wannan aya shi duka bai ga inda Allah ce su wanda bi cikin ta ba duk Qur'ani kuma yace Allah ya zabi Allah Allah yake cewa in kana aba'ukum ka gaya musu ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda iyayenku sun kasance wa abna'ukum da iyayenku wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matanku wa ashiratukum da danginku wa amwalun da dukiyoyi iktarabtumuha wanda kun ka tara kun ka nema wa tijaratun da kuma wani kasuwanci ta kashe wani kasa da halaku kike jin tsoron karewa tai wa masakin da kuma gidan daji da kun ka gina wararen zama kenan tarzauna ha wanda kun ka yadda da su wa kuna son su saboda kun yi masu kyau in dai wadanga abubuwa sun ka zamo ahabbu ilaikum sune mafi soyuwa gare ku ana kun fi son su min Allah bisa ga Allah wa rasulihi da manzon shi sallallahu alaihi wasallama waje halin da kuma yin jihadi fi sabilihi a cikin daga addinin Allah to in dai kun fi son su bisa ga Allah da annabi da jihadi to fatarabbasu ku saurari musibar zata zuwa wajen ku fatarabbasu ku yi saurari hatta ya ce Allah bi amrihi har Allah madaukin sarki ya zo da lamarin shi don ku sa'a ma Allah ku ce wai jiran ku kace Allah ya ce ku so annabi ku wa gani kuma ga ayata ce din ku to shine fatar basuwa ta tare Allah bi amrihi wallahu Allah ya ce Allah madaukin sarki la yahdil qawmal fasiqin ba ya shirin da mutane fasikai wato kinin in ba kasu manzo Allah fasiki ne kai cikake Allah kare mu to saboda haka dai mutanen kirki masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya arziki to suna tabbatar da suna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya ce uhibbun nabiyyin kuma san shehu radiyallahu anhu yake cewa fa in tasaluni an habibi wa sayyidi fa taha habibullahi margayru ma wama sallallahu alaihi wasallam sannan imamu alfaza zai ci gaba da cewa wa ayyabahum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi tsalkin watan mutane nafsan a wajen watan ruhi rayuwarsa a rayuwar shi yafi kowa tsalkaka sallallahu alaihi wasallam saboda haka zaka samu sauran mutane rayuwarsu tana umanni so aikata saban Allah so yi kaza so yi kaza to shi manzo Allah rayuwa ce tsaftatacciya ce tatacciya ce tsalkakakka ce wankakka ce taf babu wani aibi a cikin ta sallallahu alaihi wasallam to shine wa da yabahum wanda yake shi mafi dadin su nafsan a wajen rayuwa wa da walahum ko mafi tsawon su yadan a wajen hannun baiwa wato shine wanda yafi kowa yawan barika wato shine ma'ana mafi tsawon hannu din na baiwa ba wai ana rufin wani misali dara a tsawon hannu ka ba a ma'ana wai wajen kyauta da baiwa to shine mai fi kowa tsawon hannu sallallahu alaihi wasallam sannan adabalahur rahmanu Allah mai rahama ya tsalkake nash'an watan tashin shi wa mawlidan da kuma wurin haihuwar shi shine garin makka wato nan da yace nash'an tashin manzo Allah sallama wato shine bayan haihuwar shi reno wato tashin shi misali tun daga farko har zuwa watan girma to shine karfin cewa to duk wannan tsakanin Allah madaukin sarki ya tsalkake ya gyara wannan rayuwar manzo Allah sallama kuma sannan a wajen haihuwa shi ma ya tsalkake inda aka bi shine garin makka kenan ko to shine azabalahur rahmanu Allah madaukin sarki ya tsalkake watan ya tsalkake manzo sallama nash'an a wajen tashin shi wa mawlidan da kuma wajen haihuwar shi don haka kuma manzo sallama fa mazala bai gushi ba ya burabu yana kubuta mimman khalafa alhaqa daga duk wanda ya saba ma gaskiya saboda ka duk wani wanda ya saba ma gaskiya ba ya bin gaskiya to manzo Allah ba shi yayi bara yayi ba yayi watan ban kwana da shi ba shi kamar yanda ko zaka ji ubangiji fadauke suke na fa cewa fa ina asauka fa qul inni bari'un mimma ta'maluna in kun saba to ku sani ni na kubuta daga abinda kuke aikata a nasaban Allah to manzo Allah fa manzo Allah bai gushi ba ya bara yana kubuta mimman khalafa alhaqa daga duk wanda yake saba ma gaskiya kuma wanda yana da kyau mutum ya zama yana koyi da manzo Allah sallama a wannan a duk lokacin da za a saba ma gaskiya to kai kai tsaye ka nuna iyakar bakin abinda gaskiya kake nan duk da aka yi abu ba a radda aka cewa gaskiyar ka ta kare sai dai kare ka ta kare saboda haka yana da kyau a yi kokari a rika wannan sunna ta manzo Allah mai karfi wajibi haka muna fatan Allah ya bamu ikon rika gaskiya da kuma yin aiki da ita da kuma nuna ma yan uwa mai isa don alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bamu ikon aikin da isa din sannan Imam Al-Fazzal zai ci gaba da cewa watan faddalallahu fannahu Allah madaukin sarki ya fifita shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala kulli fannin bisa ga kowace shari'a da addini kuma kana iya cewa faddalallahu fannahu Allah ya fifita fannin manzo Allah yanka ce fanni din tun daga shari'ar tashi addinin tashi da duk al'amuran nashi baki daya an fahimta har zuwa ga sahabban shi Allah ya fifita su bisa ga sahabban kowa matan shi iyalan shi kina sallallahu alaihi wasallam Allah ya fifita su bisa ga kowa ya nisa annabi lasun daga ahadin minan nisa'i na takatunna haka garin da ma Allah zai manzo sallallahu alaihi wasallam zai zauna shi ma Allah ya ba wannan garin daraja shi ma sannan alqur'an littafin da Allah ya bashi ya shine wanda yake fi na kowa sannan al'umma ce ma sun fi kowa kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi to kaga Allah ya fifita ko dai wani irin abu ne wanda ya jingina da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya fifita shi fi da kowa shi yasa kai a sauran halitta ba wali ba ya dunna jisani amma na manzo sallallahu alaihi wasallam shi kan ba makana ne sha ba shi ba a'a ko alama bolin shi sai a sha ma har ma a samu walaka daga ciwon ciki kamar yadda ya fada sannan haka watan sabbe suke watan ribibi na kakin majina manzo sallallahu alaihi wasallam in ya tofar su ciccu daga cikin su shi shafa su samu albarka tai ruwa alwala haka komai da manzo Allah haka yake sallallahu alaihi wasallam to saboda haka afadallahu fannahu Allah ya fifita fannin manzo Allah mana kowane irin abu nashi ala kulli fannin bisa ga kowane irin fanni wanda ba nashi ba to Allah ya fifita nashi fiye da na kowa in shari'a ce tashi ta shafe ta manzanin da sun ga gabata baki daya don haka bi an farada din al-qawima shine bi an farada din al-qawima domin ya farlanta addinin nan wanda yake matsayi madaidaici wa sanna hukuma ya sunnanta shi wai ma'ana Allah madaukin sarki ya aiko shi don wannan addini na musulunci ya isar da shi ya kuma ya sunnanta mutane wannan hanya ta addini wanda za a bi gode bai zuwa ga Allah a ce lafiya lau shine bi an farada din al-qawima ya farlanta ma'ana ya kaddara watan wannan farilla shine bayan farilla din ko me ya farilla wannan addini wanda yake madaidaici wasanna kuma ya sunnan tashi faqarsa sa insal khalqi yace faqarsa sa hakika manzo sallama ya shugabanci kuma ya gyara wato ya gyara kuka ce ya shugabanci shine faqarsa sa hakika manzo Allah ya gyara kuka ce ya shugabanci insal khalqi halittan mutane durran baki daya wajin nahu da kuma aljannan su kuma ma'ana kamar ka ce insal khalqi da kuma wata halitta ta mutane shine wata faqarsa sa hakika ya shugabanci insal khalqi halitta ta mutun wajin nahu da aljannan su durran baki daya to manzo Allah duk shine shugaba shine jagora ba ma su kadai ba ai ba da sauran halitta baki dai ko manzo sallama shine shugaba to ya gyara lamari na halittan mutane da aljannu baki daya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka manzo Allah ya kyautatar da shugabanci a siyasa anan ko wato shugabanci ta yanda za a tsara al'umma abinda zai amfane su ba wanda zai cutar da su ba ba abinda mutum shi zai amfane kai ne ba abinda zai amfane al'umma a duniyar su da lahirar su to shine ma'anar siyasa ta manzo sallama ko to wannan shine saboda haka shine faqar sasa wannan fawon din nan ta sababiya ce ko eh saboda haka wato saboda wancan abubuwan da Allah ya fifita fanni ne bisa ga na kowa sannan kuma ya zo mana da wannan addinin musulunci to fa saboda dalilin haka karsa sa insal khalqi hakika ya shugabanci wato ya shugabanci ko kace ya gyara insal khalqi halittan wato mutane a durran baki dai wajin da hudu aljannan su baki daya yace kuma a idin nazaran ka kara dubawa fil khalqi a cikin halitta baki daya lalle ta alam zaka sani cewa bi annahu yanda lamarin yake ka ahmar irin manzo Allah sallama lam yusha to ba a kage shi ba wala huwa yusha kuma ba za a kage shi nan gaba ba wato shine ce ayi nazarin ka saki duba dai ko kuma ka ce farisi albasara ko to shine a idan nazarin ce ka kara diba dai filati ce halitta kara diba dai da kyau gani ta alam lalle zaka san cewa bi annahu yanda lamarin yake ka ahmar irin manzo Allah sallama to lam yusha ba ho kage iri ne ba ma'ana wai Allah bai halicci ne ba can baya da ya wuce ba zamanin baya ba wala huwa yushabu kuma sannan ba za a kage shi ba a nan gaba ba shi ma dan saboda haka manzo sallama ya wuce kowa sallallahu alaihi wasallama sannan yace jaza'u mudihi sakamakon mai biya tai ma'ana duk wanda yake bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda a sakamakon shi ne jaza'u mudihi sakamakon mai bi ne harirun zai samu tufafi na alhariri wajannatun da kuma aljanna an sani aljanna a tufafi na aljanna za a sanya tufafi na alhariri ko yawa saboda haka to su ne suna daga cikin tufafi din za a yi amfani da su a aljanna to duk wanda yake bin manzo sallama to sakamako ne kina Allah ya tabbata da mu a cikin bin hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don haka imamu al-fazazi yace fada'a kabar kaula kufarin zancen kafirai da suke cewa wai asabar hujjatun ai wai hauka ne ya same shi wal yazu billahi ko haka suke fada shine wai yake cewa to fada'a kabar kaula kufarin zancen waɗannan kafirai matsiyata da suke cewa wai asabar hujjatun wai hauka ne ya same manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma Allah madaukakin sarki ya masa raddi ko tunda su suna ce mashi majnunun ko to amma sai Allah madaukakin sarki ya masa raddi ko yana cewa nun wal qalbi wa ma yasdurun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun ko sannan kuma yana fada a wata ayar cewa aw lam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinna ko to shi jinne to Allah madaukakin sarki ya kayyata su dai to shine ce wannan magana ta kafirai watsar da yata kakkawai wayita don haka fa ma huwa shi manzo sallama bai zama ba illa jannatun face sai garkuwa ne shi min jahannama daga wutar jahannama wai ma'ana shine Allah madaukakin sarki ya aiko shi ne domin ya zama garkuwa daga barin shiga wuta duk wanda ya bi shi ya so shi to zai samu rahama ta Allah Allah ya tabbata da mu ciki sannan agatha bihillahu alwara Allah madaukakin sarki ya taimake talikai da manzo Allah sallama wai ma'ana ya taimake talikai halittar duniya kenan da aiko musu manzo Allah sallama da yazo ya haska musu ya gaya musu ga hanyar da za a bi zuwa ga Allah subhanahu wataala a samu lahiya Allah a samu rahmar Allah to shine agatha bihillahu Allahu Allah madaukakin sarki agatha bihil wala ya taimaki talikai da manzo Allah sallama shine halitta shine alwala fa huwa muznatun shi manzo sallama girgije ne shi ya wato wanda yake fari kwal mai kuma wanda ake samun rahmar Allah a wajen shi shine fa huwa muznatun shi girgije ne wanda wannan girgijin kuma mai ruwa tura wisada wanda girgijin nan wanda take kosar da kishirwa auzillatun kuma shi manzo Allah innuwa ce au din nan ma'anar wawan take wato shine wazillatun ma'anar shi shine tura wisada wanda take kosar da kishirwa auzillatun kuma shi girgiji wato shi innuwa ce sai ka ce tutafayyu wanda ake innantuwa da ita ko kuma ka ce tatafayyu wadda suke inuwan tarwa wai ma'ana wadda in ka shige cikin ta ka shige cikin inuwa baka ba zafin rana wai ma'ana shine baka fa azabar Allah Allah ya kare mu daga sharrin daga azabar Allah albarkacin manzon sallama kuma Allah ya kara mana girma ga manzon sallama to shine ma'anar watan inuwa ce wadda ake inuwan tuwa da shi manzon Allah din sallama yace alam tara to ai ka gani tambaya ce shi ma ta takariri ku alam tara ai ka gani ko kace ka sani shine alam tara ai ka sani cewa lalle anna Allah Allah madaukakin sarki awa ya taro manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iz awa lokacin da ya taro kan shi bi gari hira'in nangun kogon nan na hira sai ka ce watan alam tara ai ka sani anna Allah lalle Allah madaukakin sarki awa ya taro manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lil ma'ali ga makoma allazina wa wadda Allah madaukakin sarki ya nufa makoman da Allah ya nufi manzo sallallahu alaihi wasallama ya kai na matsayi da girma da daraja to ai ka san da cewa Allah ya taro shi zuwa ga wannan din iz awa lokacin da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taro kan shi bi gari hira'in nangun kogon hira wanda yazo yana ibada to ai kaga a lokacin ne wanda aka aika malaika jibrilu da wahyi zuwa gare shi Allah subhanahu wataala ya bashi duk abin da ya bashi ko to shine ka nufin ai kai ka san da haka din Allah ya kai shi ga makoma wanda yake son ya kai shi din wanda yake nufin kai shi gare shi din sannan yace fallan ma wajijal qurba lokacin da anka ƙara kusantar da kusanci gare shi shi manzo Allah kin sarma wai ma'ana da ƙara samun kusanta zuwa ga Allah shine fallan ma wajijal qurba lokacin da anka ƙara kusanta kusanci gare shi min hajjatin nawa daga ebe kewa na nisa to a fakana sai mun ka farfado bihi da shi ya wai ma'ana shine saboda bin manzo sallama sai mun ka farfado min gabratul gayi daga magagi na bata wal hawa da kuma son zuciya wato shine abinda zuciya za ta kawata mana na sabon Allah to sai muka farfado daga wannan muka tsira saboda me saboda kusancin manzo Allah sallama zuwa ga Allah albarkacin shi muka samu abinda muka samu nan da yace fallan ma udilal qurba lokacin da aka ƙara kusantar da shi lokacin da aka ƙara kusantar da kusanci ne zuwa ga Allah wannan udilal din nan ko summa dana fatadalla fatadalla fallan ma udila fatadalla kenan fallan ma udilal qurba to shine ma'anar fata dalla din to shine lokacin da aka ƙara kusantar da kusanci shi zuwa ga Allah min wahashatin nawa daga ebe kewa ta nisa to a fakana bi sai mun ka farfado da albarkacin bin manzo Allah sallama min ga mutul gai mun ka farfado daga barin magagi na bata wal hawa da kuma son zuciya na sabon Allah don haka faladibu ma'dumun magani fa saboda haka wannan fa wannan sababiya ce fa saboda haka ladibu ma'dumun magani bai zamo ba a rasa shi ba wai ma'ana ba mu rasa magani wanda za mu sha mu warke daga sabon Allah da shirka da duk wasu miyagun abubuwa da ba daidai ba to wannan maganin mun same shi saboda albarkar manzo sallama shine faladibu ma'dumun saboda haka ba mu rasa magani ba walan nujuhu murja'u sannan kuma aka falan nujuhu kuma amfani bai zamo ba murja'u abun dakatarwa ba wato shine amfanin da zamu yi na addini da duniya mu baki daya to albarkar manzo Allah wannan abu bai mana jinkiri ba wannan murja'u din nan daga kalmar nan ci gashin ko turjimanta sha'u min hunna ko turjimanta sha'u min hunna to murja'u gashin nan kuma ko cikin kisar annabi Musa ko wa arjihi wa akhahu din nan ko to wa arjihi din nan shi ma duk kalmar ce to shine walan najhu samur amfanin duniya da lahira bai zamo murja'u abun dakatarwa ba daga gare mu ba a'a watan sai ya zama muka sabe shi da albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nabiyul huda shi annabi ne na shari'a bahrun nada kuma shi kogi ne na baiwa salimul ida mai yanki makiya ne wato shi ne makiya addini makiya Allah makiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu cutar da addinin Allah da masu musulunci to shi ne da Allah ya bashi izini kenan na yakasu to manzo Allah ya yake su din kuma da aka cutar da musulmi to Allah ya basu dama su rama to shi nabiyul huda shi annabi ne na shari'a bahrun nada kogi na baiwa sannan salimul ida mai yanki makiya mubiruhum mai halakar da su ne bi saifi da takobi iz abawul huda lokacin da suka kishiriya din wanda lokacin suka kafi shi mana to za a zo a yake su tunda sun kafirce kuma sun yake musulmai wanda ba wai ana nufin shi manzo sallama shine mai dauka takobi da kanshi yana yaka kafir saboda ana cewa kafiri ɗaya ne manzo sallama ya kashe da hannun shi ko shine tan kafirin nan wanda ake cewa Ubay ibn Khalaf Ubay ibn Khalaf saboda shi cewa shi da aka zo cewa ba zai yaki da kowa ba sai da manzo Allah sallama wai shi manzo Allah kawai zai yaki aka yace ina shi sai da manzo Allah sallama shi kenan manzo Allah ce to a bashi mashi shi kenan kawai su ga guda ga manzo Allah mai kenan sai ya fado da sai ya taraki yana wai manzo Allah ya kashi shi kashi shi kenan mutane suna cewa ka cika raki da ya kaza daga wannan dan suka to bai san bala'in da ya ji ba ko Allah ya kare mu daga kin manzo Allah sallama sannan yace wazannu su waɗannan kafirai din wai sun yi zaton annahum cewa su turi ku su da wai a basu haka nan kawai bi jahalin saboda jahalcin su wai suna ko kamar da yake cewa ayasu bil insanu an yi turuka su da din nan suna zaton wai kawai shikenan a basu haka nan kana zube ba cewa ku yi kaza ku bar kaza mun nida hannu kenan to shine wazannu bi jahalin saboda jahalcin su wazannu sun yi zaton cewa annahum suwa su wai turi ku su da wai za a basu haka nan kawai kara zubi ba umarni na Allah wanda zai cewa su yi kaza ba kuma hari na Allah saboda haka ata manzo sallama ya zo warwara talikai a lokacin asarar dalalati suna fursunoni na bata warrada da halaka saboda haka bata da shirka kenan da bautar duk abun da ba Allah ba sun kame sun zama yamma da mutanen duniya sun zama fursunoni a lokacin shine warwara talikai asarar dalalati sun zama lokacin sune fursunoni na bata warrada da halaka don haka fa an qazahum sai fa an qazahum nurun sai haske ya tsamo su wato shine hasken manzo Allah kenan sallama ko tunda ayatu alqurani karja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin karja'akum minallahi nurun hakika manzo Allah shine nurun din haske daga Allah ya zo maka wa kitabun mubin kuma ta jaddace shi mabayani to shine fa an qazahum nurun wani irin haske ya tsamatar da su wanda ya dullu shi yake nuni ga hanya ana cewa ya dullu ko amma dai ya dullu din kamar zai fi ko shine ya dullu wanda yake shine yake nuni zuwa ga hanya ta Allah waye kala kuma su yake shi yake kiyaye su daga wata hanya ta bata sannan yace mahudun bi hifzillahi fi kulli hay'atin fa fi hali iladin wa fi hali nashati mahudun shi wannan haske manzo Allah kina sallama mahudun shi abun kewayewa ne bi hifzillahi da kiyayewar Allah fi kulli hay'ati a cikin kowane irin hali kowace irin hali kowace irin sifa to Allah madaukin zaki yana kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga dukkan wani abu wanda yake mai cutarwa sannan fa fi kulli hali a cikin fa fi hali iladin a cikin halin haihuwar shi wa fi hali nashati da kuma halin tashin shi ma'ana lokacin da watan tarbiyyar shi sanda yana ya taso zuwa shekarun shi yana girma zuwa shekara 40 din nan to manzo Allah sallama duka Allah yana kiyaye shi shine ko fa fi hali iladin a cikin halin watan haihuwa wa fi hali nashati da kuma halin tashin shi duka Allah subhanahu wataala ya kiyaye manzo Allah sallama da kariyar shi don haka fallan mantaha lokacin da manzo Allah ya kai kululu ya kai matuka ba a san wajen tsananin yaki to kuma umidda sai aka karfafe shi bijur'atin da kuma jarunta wai ma'ana shine gashi manzo Allah ya kai kululuwa wajen yaki to kuma sai Allah subhanahu wataala ya karfafe shi kuma da jarunta ga himmat kuma ga jaruntar da Allah ya karfafe shi da ita karfin rai kenan to shine fa lamanta ba sai lokacin da ya kai kululuwa ta watan yaki da makiya Allah makiya manzo Allah sallama umid da shi aka karfafe shi bi jur'atin da jarunta don haka manzo Allah sallama azalla ya kaskantar da riqabar mushrikina wayayen mushrikai wayan su kenan bi jur'atin da taki wai ma'ana da ya kasu kenan da saboda suna yakar addinin musulunci suna yakar musulmi suna cuta da addini to ya kaskantar da riqabar mushrikina wayayen mushrikai bi jur'atin da taki ma'ana da yaki kenan da tsanani don haka dulu'uhum zukatan su waɗannan kafiran laysa tahadu ba ta iya natsuwa min zu'uriha saboda tsoronta wai tsoron manzo sallama take ciki to sai zama kowane natsuwa ba sai kowane lokaci shi yasa da zalan manzo sallama zai zo ya yaki kafirai to tun kafin ana sauran wata daya sai duk tsalla jifa tsoro a cikin zukatan su huwa al-mustafa manzo sallama shine abun zabi al-mahbub kuma shine abun so ga bayin Allah duk wani bawan Allah mutumin kware to yana so manzo Allah ba sai ya ji an ce tauka so annabi a yana so ne din sallallahu alaihi wasallama to shine shi al-mustafa abun zabi ne shi al-mahbub kuma abun so ne ga bayi a dab'an a dabi'a wa qurbatan da kuma ibada wato in dai a dabi'a ne rayuwa tana son mai kyau ta manzo Allah yana da ita rayuwa tana son mai kyau manzo Allah yana da mai kyau dan adam har yanzu yana son mai jarunta manzo Allah yana jarunta dan adam yana son wato mai kyawun halaye duk wani kyau hali za a nemo to manzo Allah yana da shi kaga a dabi'a haka wa qurbatan wajen ibada kuma a so manzo Allah don ibada dan me saboda kwacin ayyuka da makanta a farko da Allah ya fada cewa dinnan in kan wanda ya fada cewa in sun zaka sanci habbu ilaikum minallahi wa rasulihi dinnan to matsayin ibada mutun ya so manzo Allah matsayin ibada to shine yace wato manzo Allah zama abun so a dabi'a wa qurbatan da kuma ibada ka so shi a dabi'ance yana da sifofin da a so shi a dabi'a kuma a ibada kuma ka so shi ka samu lada saboda haka ta kaddasa manzo sallama ya tsarkaka zatin a wajen zatin shi wato hakikanin shi kine ya tsarkaka sun makabaran sannan a wajen kabari sallallahu alaihi wasallam rawu da shi kenan shi ma ya tsarkaka wutur batan da kuma kasa wato shine kasar manzon sallama inda yake shi ma ta tsarkaka to yanzu ai inda rawar manzon sallama take yanzu ai duk duniya ba wani wuri wanda ya kai daraja wannan wuri inda manzon sallama yake kunci sallallahu alaihi wasallama to yafi ko ina daraja dan kaka dauka Ka'aba Ka'aba dan kana ji ana ce mata baitullahi misali to ai kaga ita Ka'aba halitta ce manzon Allah kuma shine shugaban halittar baki daya hadda ita din an fahimta saboda ka shine shugaban inda yake dinan ko yafi ko ina kuma Ka'aba dan an ce baitullahi ai ba Allah ne ya ciki ba ko subhanahu wataala dan yafi karfi a kibance shi da wuri shi yawa amma inda manzon Allah yake din kuma ai manzon Allah a wurin ku da kanshi sallallahu alaihi wasallama to ka gani sannan imamu al-fazazi yace ya qulu ina fada wa ma'ana qara ina fadi da shi ya qulu ina fada cewa uhibbu rasulullahi ni wa ina son manzo Allah sallama shauqan don tsananin bege wa hizbatan da kuma neman lada ga Allah wa ani yace kuma ni ina nufin shi fa manzo Allah na shi nake nufi ina so ne hawan saboda tsananin watan hawan saboda soyayya wa mahabbatan watan saboda soyayya kawai ita ta dabi'a kenan wa mahabbatan da kuma soyayya din ta ibada da wannan an ga ce a so to duk saboda haka nake son manzo sallama din zaka da dabi'a da kuma don ibada duk ina son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar la'alli yace wataƙila ni wai saboda kasancewa ni wai ma'ana shine Allah ya sa kamar aka shi Allah ya sa shine la'alli saboda fata ne ko la'alli harfu ne harfi na tsara jiko la'alli saboda wataƙila ni gadan gobe a tashin kiyama la uhallahu gar a kore ni an haudihi daga tafkin alkausar din shi domin ni ma in samu in shiga in sha wannan tafki na alkausar na manzo Allah sallama to ni ma ina son manzo Allah sallama saboda kuma soyayya shi ne zan sa shi Allah ya tabbatar da mu a cikin masoyan manzo Allah sallama kuma Allah ya sha da mu a wannan tafki na alkausar yace malaikatur rahmani malaikun Allah mai rahama qalat bi fadlihi ta fadi fadalan manzo Allah sallama sannan wahannat kuma ta yi bege ga manzo Allah sallama shine wahanna ta yi bege le waslihi da samun ga saduwa da manzo Allah sallama su malaikun kama hannal habibu kamar yanda masoyi yake yin watan shauki da saduwa da shi ya to su ma malaikun haka ne suke shauki da saduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan yace ijadu mithlihi samar da misalin manzo sallama to halamun abun hanawa ne alal ayyami bisa ga kwanuka baki da duk yinin duniya baki da kaka hayya qali to halamun ne wani yini ya kawo wani da irin manzo sallama daka shine ijadu mithlihi samar da misalin manzo sallama halamun to halamun ne ma'ana abun hanawa ne alal ayyami bisa ga kwanuka baki da don haka uhinnu yace ina tsananin bege da shauki ila ta kabili zuwa ga sumbantar maudi'in alihi matakin takalmin shi wai ma'ana inda manzo sallama ya taka to ina shauki a ci wannan wurin da manzo Allah taka yanzu in sumbanci wannan din Allahu akbar to shine uhinnu ina shauki ila ta kabila zuwa ga sumbantar maudi'in alihi watan matakar takalmin shi sallallahu alaihi wasallama la'alliya yace saboda daniya ma'ana saboda don Allah ya sa shi ma dai don fata ne la'alliya saboda don ni arwa in samu koshi billazi kuntu azma uda abun nan da nake jin kishirwa tai shine watan in samu saboda wannan sumbantar ta wannan matakin na takalmin nashi din inda manzo Allah taka in samu sumbanta tai to don in samu watan koshi daga kishirwar da nake ji tsananin begin da nake ciki ne shauƙin nashi din ma'ana don in samu sassauci kenan shine la'alli domin ni arwa in samu koshi billazi kuntu azma u da abun da nake ji ma kishirwa din nan to da albarka wannan sumbanta wurin da manzo Allah taka ni don in samu haka shi sa nake fata nima yace shin afir rusuli shin waye cikin manzanni baki daya akwai man yushabbihu wanda ake kamantawa bil hashimi da bahashimi shine manzo Allah sallama waye cikin halitta cikin manzannin baki dayan su akwai wani wanda za a kamanta shi a ce daidai yake manzo Allah sallama ai babu ku tilkar rusulu faddanna ba'dahum ala ba'din Allah da kai ne shi ya fifita to shine afir rusuli shin a cikin manzanni man yushabbihu akwai wanda ake kamantawa bil hashimi da bahashimi manzo Allah kinsa sallama ina sannan imamu al-fazili ce kalbun zuciya ahabbahu wanda ta so manzo sallama to haramun alaihin naru wuta haramun ci ga wannan zuciya din wanda zuciyar ta kusa manzo sallama to wannan zuciya haramun ci da shiga wuta gari ta Allah ya hana sa da ba shiga wuta Allah ya kala mana so manzo sallama yace rasulun shi babban manzo ne karimun mai karamci wato shi ne mai kyauta a baka da yawa hatta gigita kuma ana baka hankuri ma ana ganin ka ba kai ma inda ya kamata kai ma ba Allah bar to mai karamci kenan sannan ma asalar bahu bai taba saba ma ubangijin shi ba kaddu ko da dai sallallahu alaihi wasallam bai taba saban Allah ba sallallahu alaihi wasallama kuma duk da haka bai taba yi din ba amma Allah yake cewa kuma li yaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara in da ma akwai din duk ba da an gafarta din to babun kuma to Allah ma yace da ma akwai din ma da an gafarta din Allah akbar Imam Al-Fazili shi to ni kam mu'iddu ina tanadar hubbahu sun manzo sallama li ahwal al-qiyamati ga tsoraci tsoracin tashi al-qiyama tsoraci tsoracin nan da firgicin da za a tashi al-qiyama yace to ni kam sun manzo sallama shi ne tanada eh ko wannan yayi da sabin da yake tambaye manzo sallama cewa yau sai tashi al-qiyama manzo sallama shi mai shi ka tanadar mata yace to shi kan ba yawan sarkale ko yawan wata salloli nafila ba ah shi dai yana son Allah da manzo sallama shikenan to almaru ma amana habba ko manzo Allah sallama ya tabbatar to da haka to shi ne ce wa idoni kan ina tanadin hubba husu ne li ahwal al-qiyamati ga wata tsoraci tsoraci na tashi al-qiyama don haka huwa hasbi sun manzo sallama ya ishe ni fali minhu malazun ina da malaba gare shi wa malja'u da mafaka ni manzo Allah so ne shine malabata shine mafakata sallallahu alaihi wasallam shine wahzibi sun manzo sallama ya ishe ni fali minhu malazun ina da malaba malaba da gare shi wa malja'u da mafaka sannan yace asa wadannan yace asa wadannan yadnu bihi wala allama yace wala yace wala allama watan asa wata kila wai ma'ana Allah ya sa ya kusata shine asa duk dai fata ne yake din asa ya kusata wadannan wuri ya danubihi ya kusantan man da shi manzo sallama din wala allama wata kila in samu haka takidi ne kare din nan ya takidi ne ma'ana wiku to shine asa ya kusata asa wadannan wuri ya kusata ya danubihi ya kusanto da manzo sallama ma'ana in samu in zo in ziyarci manzo sallama din wala allama wata kila in samu haka din ina fatan in samu wa illa in ku ban samu zuwa manzo sallama in ziyarce shi ba gani ga manzo Allah sallama to fala an fakku ni kan bazan gushi ba mugura ba abun begantarwa da hari tsawon zamani na da hariya tsawon zamani na to bazan gushi ina abun begantarwa ba mai tsananin bege da son manzo sallama ba bazan gushi akan haka ba ina abun daurewa abun riba cewa da wannan bege din sannan kuma zan zamo halifa asan ma'abuci bakin ciki da damuwa ko wani lokaci wato wayan rashin samun saruwa da masoyi kenan shine zan zamo halifa asan ma'abucin tsananin bakin ciki wanda kad khalaqal lahama kuma wannan bakin cikin ya cudanya da nama na waddama da jini na amma duk da haka nan da yanzu allahu nafsi ina ba rayuwata hakuri ina hakurtar da rayuwata shine allahu nafsi ina ba rayuwata hakuri bil wusari da samun saduwa da manzo Allah wa rubbama ay da yawa tashakkal fata mutun ya kai yake kai kala adwa a wuki kai kala cututtuka ne waya tabra kuma sai ta warki din wai da ya manzo Allah ya kawo kuka gare shi inda cutar da take damun mutum kuma sai Allah ya yi din to ni na kawo kuka na cutar da ka damu na son manzo sallama da bege ne da son saduwa da shi to ni shine cutar ta shine ka so in samu waraka to saboda haka to ai shi yasa ya ce to ina ba rayuwata hakuri za a samu din in Allah ya yarda shine o allahu nafsi ina hakurtar da rayuwata ina ba ta hakuri kinan bir wasali da samun saduwa da manzo sallama wa rubbama ai da yawa ta shakkal fata mutum yake kai kuka adawa a gurin lafiya tai ga manzo sallama waya tabarbu kuma sannan sai ta warki din to alhamdulillah muna fatan Allah ya tabbatar da mu akan son manzo sallama ya kara mana soyayya manzo sallama kuma za mu tsana insha Allah sai mun dawo harka ta gaba muna fatan Allah ya kara mana son manzo sallama kuma muna roƙon Allah ya bamu watan karfin gwiwa da biyayya da dukkanin abin da manzo sallama umarni manzo sallama da hanahan shi to alfaran manzo sallama muna roƙon Allah da mu da sauran dukkanin yan uwa baki daya masu mana fatan alkhairi Allah ya hada mu baki daya a gaban sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya mana dukkan bukatun mana alkhairi Allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.